This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin barkamu kuma da sallah. Da fatar an yi sallah lafiya. Yanzu ma Alheri Grace Abdu ce tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri a ranar sallah Laraba 10 ga watan Afrilu shekara ta 2024. Da fatar an ga wannan rana lafiya. Bayan labaran duniya, za mu sake hada ku da ƴan uwa maza da mata a duk faɗin duniya domin ba su damar sada zumunci a wannan rana kafin mu kai ga haka. Ga Hawwa Sharif da halin da duniya ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da dare. Ga labaran duniya mai karantawa Hawwa Sharif. Kasar Saudiya, inda wurare biyu mafiya tsarki a musulunci suke, ta bayyana yau ranar Laraba a matsayin ranar Idi na ƙaramar sallah a ƙarshen azumin Ramadan na bana. Ranar ta Eid al-Fitr, wadda ke nufin lokacin kammala azumin watan Ramadan, na kasancewa ne sakamakon ganin jinjirin sabon watan Shawwal bisa tsarin kalandar Musulunci. A ƙasar ta Saudiya dai ana sa ran shafa kwanaki hudu ana sallar ta Eid al-Fitr ko kuma ƙaramar sallah. A ƙasar Indonesia, ƙasa mai yawan da tafi kowace ƙasa a duniya yawan musulmi da adadin su ya kai miliyan 220, ana kiran bikin sallar ƙaramar ne da sunan Lebaran. An kiyasta 'yan kasar ta Indonesia su miliyan 193 za su yi tafiya zuwa wurare daban-daban a cikin kasar domin gudanar da bikin sallah tare da iyalansu. Tururuwar da 'yan kasar kan yi wajen fita daga babban birnin kasar Jakarta kan haifar da jerin gwanon ababen hawa na tsawon sa'o'i, musamman ma a yankin tsibirin Java. A rantsuwa ta ne, Amurka ta tsanantawa Hamas da ta amince da yarjejeniyar tsagaita wuta da Isra'ila da zai dakatar da yakin da ake yi a Gaza na tsawon makonni 6. Hakan zai kuma hada da sakin wasu daga cikin mutane 100 ko kuma wani adadi mai kama da haka, inda ita ma Isra'ila za ta musanya da sakin ɗaruruwan Falastinawa da ta ɗaure. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya shaida a manema labarai cewa wannan wata yarjejeniya ce mai matukar mahimmanci da aka gabatarwa ga Hamas din a makon jiya a birnin Alkahira da ya kamata ta amince da ita. Blinken ya ce yanzu dai dabara ta rage ga Hamas, duniya kuma na kallon abin da za ta yi. A ranar Talata ne, shugaba Volodymyr Zelensky na Ukraine ya bukaci Donald Trump da ake kyautata zaton zai sami tikitin tsayawa takarar shugabancin Amurka a jam'iyyar Republican da ya ziyarci ƙasar ta Ukraine. Shugaban ƙasar ya faɗa cikin wata tattaunawa ta kafar yaɗa labaran Axel Springer cewa yana son jin ƙudurin da Trump ɗin ke da shi game da ganin an kawo ƙarshen yaƙin da ake yi tsakanin Ukraine ɗin da Rasha. To sai dai duk da haka, Zelensky ya ce ba shi da ra'ayi akan ƙudurin Trump na cewa yakin zai kare ne kawai idan Ukraine ɗin ta sallama wani yanki na ƙasarta. Zelensky ya ƙara da cewa idan dai batun ya mika wani yanki na ƙasar shi ne, ya ce to da sake, ya ce muna buƙatar ƙoƙarin ƙuduri ne saboda rayuwar mutane na cikin garari. Dakarun Amurka sun faɗa a ranar Talata cewa sun danka wasu jerin ƙananan makamai da alburusai ga Ukraine da suka kwace daga dakarun Paris, wato Iran, a yayin da suke ƙoƙarin miƙa su ga mayakan Hutu da Tehran ke marawa baya a Yemen. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A ranar Talata ne, iyayen wani yaro wanda ya shiga makaranta da karamar bindigar hannu ya kuma kashe 'yan ajinsu su hudu a shekarar 2021. Suka gamu da ɗaurin aƙalla shekaru 10 a gidan wakafi kowannensu sakamakon gazawarsu na ɗaukar matakan hana afkuwar wannan mummunan lamari. Jennifer da James Crumbly, da aka yi shari'a a lokuta daban-daban a farkon wannan shekara, an samu kowannensu da laifin kisa sakamakon mutuwar da wasu da ɗansu mai shekaru 15 ya haifar a makarantar da yake a Oxford da ke Michigan. Baya ga waɗanda suka mutu, wasu mutum 7 ma sun samu rauni. Iyalan dai sun nuna iyaye na farko a Amurka da aka taɓa tuhuma da sakamakon harbin kan mai uwa da wabi da ɗansu ya yi.
Kuma gaida Hawwa, labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Baba Yakubu Makeri da ci gaban gaishe-gaishen sallah.
yau ne sallah yau ne yayi duk ku taho muyi sallar ayi
yau ne sallah yau ne yayi duk ku taho muyi sallar ayi
gaisuwar sallah daga fadin duniya
ya jama'a al'umma barkanmu da yin sallar ayi
ya jama'a al'umma barkanmu da yin sallar ayi
dum salamu alaikum masu sauraro Baba Yakubu Makirje daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku tare da muku barka da la'asariya da fatan an yi sallar Idi lafiya Allah karbi ibadunmu amin summa amin ya kuma maimaita mana
sallar Eid yau ne sallah yau ne Eid dukku taho mu yi sallar Eid
ya ku jama'a
a wannan lokaci zamu ci gaba da shirinmu na musamman ne na gaishe-gaishen sallah daga bakin ƴan uwa da abokan arziki mazauna kasashen duniya
assalamu alaikum Nini Abdulhamid dake zama a Washington State na yamma bai son barka da sallah zuwa ga iyayena dake Ghana Mabila Mabruwa Masana Hajiya Ayi Hajiya Kande Marukaiya Uncle Haruna da family da iyayena kuma dake Ghana Sister Handala Sister Maryam da Brahma Ahmed Sister Aisha da sauran iyayena su Mr. Bawa, Main Man, the Nuruddin, the Mubarak, the Shakur, the Isa, the Aminu, the Yasir, the Hajara, the Kabiru, the Kua, wanda bayi na kira watuka. Su, Baba, Akankani, the Brahma, mu, the Kua, na gaishuku. En Nigeria, kuma mutane wanda ke wurin, Alhaji Tijani, Hajia Inna, the Jami, the Umma, the Uncle Mamua, the sauran family duka wanda bayi na kira su duka. Na gaishuku, na muku baraka da sallah, Allah ya kai mu sabon shekara, Allah ya huta muna.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nini Fauziya gidan mamman kituwa Kumasi na da zama daga nan ga London. Na yi madangi na duka barka da sallah dangin riyan kituwa duka ina musu barka da sallah. Na gaida baba ni na Amina, na gaida baba ni na Lahadi, na gaida Sister Challe, na gaida Ajiya Rakiya, na gaida Ajiya Mwada, na gaida Kanina Halidu, na gaida Ummu Faila, na gaida Maimuna January, na gaida Anti Tata, na gaida Boya, na gaida Babana, Baba Dallami, na mai barka da sallah. Na gaida kuma mutanen Yalwa dukkan musu barka da sallah. Allah maimaita muna, Allah kai mu badin badada. Na gaida Alhaji Aminu, mijin Ajiya Rake Ayana daga America, New York. Na gaida yaro na kuma Anes na mai barka da sallah da shi da aminan shi da Mannan yana America New York su dukkan na musu barka da sallah da Alhaji Lawan daga America su ma na musu barka da sallah da kai baban makiri da kanka ina maka barka da sallah Allah maimaita muna Allah kai mu badin badada ina gaida kuma family gidan iyaye na dukkan na musu barka da sallah wayin skoro su kuma Allah ya ji kansu ina gaida ummana amai ina gaida ummana zina ina gaida jahuhara ina gaida sadiya ina gaida autan muramatu ina gaida mansura ina gaida baba na adiza ita kuma tana zama daga america ina gaida kanina alhaji ofa da matan shi da yaran shi duka ina gaishe su suna Georgia ina musu gaisuwa barka da sallah Allah kai mu badin badada ina gaida Shams Alhaji Shamsu deputy limami sojoji ina mai barka da sallah ina gaida Shehu Iliyasu gidan wangarawa ina mai barka da sallah Allah kai mu badin badada ina gaida Abibu Alhaji Abibu kanin Malam Iliya shi ma da matan shi da yaran shi suna America New York ina musu barka da sallah ina gaida Sister Tuni ina gaida Sister Aisha ina gaida Jika na Mahajara ina gaida Jika na Mardiya to yan uwaye wannan na manta sannan yan uwaye na kuma daga Najeriya ina gaida Amadu ina gaida Ali ina gaida Fatuma ina gaida Halima da sauran yanwa da suka yi wurin kaman kananan da ban san su ba su ma ina gaida su. Allah kai mu sabon shekara mu ga sallah mai yawa ba mu lafiya da abin da lafiya da ci ya sha. Allahumma amin. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Alhaji Musa Garo, mai radio da recorder a kasuwar Kawu Kaduna Nigeria. To alhamdulillahi 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 baba ya ku makeri mune kowa da kowa fatan alkhairi na barka da sallah yau take sallah ya take idi mune kowa da kowa fatan alkhairi kuma Allah subhanahu wataala ya maimaita mana za mu yi gaisuwar sallar mu ga al'umma ƴan uwa da abokan arziki wanda suka samu sallar idi yau Allah subhanahu wataala karbe wadin mu kuma Allah ya maimaita mana. Da farko zan yi gaisuwa da jinjina ta fatan alkhairi ga shugaban sashen Hausa na muryar Amurka Malam Ali Mustafa Sokoto, sai kuma kai bai babu ya kuma kiri ne muka fatan alkhairi da fatan kai sallah lafiya. Akwai Hajiya Hauwa Sharif, akwai ina jinjina ga Maryam Dauda da shauran Sarfila Hashim Gumal da shauran abokan ayyukan ku gaba ɗaya ne musu fatan alkhairi. Tun da dawo gida Najeriya ina gaisuwa jinjina ta fatan alkhairi ga mai martaba sarkin Kano Aminu mai martaba Amina Ado Bayero. Zan zo kasar Zazzau zan yi gaisuwa ga sarkin Zazzau Ahmad Muhammad Nuba Malli Allah ya sa an yi sallah lafiya. Idan kuma na gunduma ta ta kawo zan yi gaisuwa ta musamman ga mai martaba dan makoyan Zazzau hakimin kawo ne kuma ina gaisuwa ga sarkin Garo magajin garin Garo Alhaji Yusuf ne Garo. Daga nan kuma zan dawo zai da abokan mu na gwagwar maya zan yi gaisuwa ta musamman ga Murtala Abuja Rugasa. Akwai kuma Malam Ibrahim mai gode a garin mai gode ake garin Gimba dake jihar Niger. Ina gaisuwa ta musamman ga Imam gaisuwa ta musamman ga Alhaji Najib Safe shugaban majalisar nasiha ta jihar Kaduna. Godiya ta musamman ga jinjina ga sanatan mu ta tsakiya Kaduna Central Sanatan Lawal Adamu Usman Mustala. Godiya ta musamman ga shi kan shi Honorable Suleiman Kansila Matawalan Kurmin Mashi. Ina gaisuwa ga Yusuf Albushra Karaye Alhaji Yusuf Amfani Communication. Ina gaisuwa ta musamman ga Dauda Manyu Kajuru. Akwai Adamu Jeje da kamfanin Fatejaji. Gaisuwa ta musamman ga Murtala Chafin da Rais da shauran ɗan uwa da abokan arziki wanda ba za mu samu damar faɗa su a wannan lokaci ba. Ina godiya da wannan dama da aka bani. Allah ya maimaita mana baɗin 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 baɗaɗa. Allah ya kai mu ta shekara 150 nan gaba. Ƙarshe ne muku fatan alkhairi. Nagode Alhaji Musa Garo mai radio da recorder a kasuwar Kawu Kaduna Nigeria da fatan za a yi shagulgulan sallah lafiya.
Ne daga nan birnin Washington DC bayan mun shakata bar mu ci gaba da kawo muku sakonnin.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ina Alhaji Abdullahi Kature Alhaji Mafaila na North America. To muna gaisuwan safiyar sallah ne ga masu gidanmu da muke girmama su su Alhaji Sani Shaibu mai martaba da abokanensa da kuma nan zuwa wurin sarkin noma idan sa su Alhaji Kasu Alhaji Abubakar Ala da sauran jama'anmu. su da muke tare da su a nan murka da su farkin da asabe da su farka baba ne da su dan lami mai guda dukkan jama'ar mu dan Allah wanda ke tsaya kuma zai so Allah mu kuka cire mu kaje can ɗan uwan mu na Ghana mai martaba sarki Umar Faruq kuna mai gaishuwar sallah tashi ke Abdul Wadud namu da Alhaji Hussein Haruna Afa kuma da yaji da sauran jama'a mu dukkan wanda suke gana muna musu gaishuwar sallah ne har wa yau muna da ƴan uwa nan da muke gaida su kamar su Jabo da su Malam Garba Alrahma da su nan da Limamin Mudin Fana Ajege da Malam Haris da sauran jama'a makamance su da Allah muna musu gaishuwar sallah Allah mai mai samu da Allah kai mu na fata
assalamu alaikum sunana Abdullahi Said ina miƙo sakon barka sallah ta ne daga nan kasar Singapore na yi wa al'ummar musulmi barka da sallah suke duk faɗin duniya musamman mama na da take Najeriya Kano da baba na shi ma da yake can da yayye na da duk suke zaune a nan garin Kano Najeriya sannan kuma ina ƙara miƙa sakon barka sallah ta da yana da yake mu America da kuma din na yake Malaysia Allah ya maimaita mana nagode
assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh sunana Fatima Sayyid Khalid ina yi wa dukkan al'umma musulmi barka da sallah sannan ina yi wa babana da mamana da suke a Najeriya barka da sallah da kuma ƴan uwana baki daya da karshe ina miƙa gaisuwa ta musamman ga ban yayin yamma tare da iyalinsa baki daya wannan shine sakon gaisuwa ta barka da sallah
assalamu alaikum sunana Maryam Abbas ni mazauniyar kasar Morocco ne ina miƙa sakon barka da sallah zuwa ga iyayena Malam Abbas Garba da mamana Hajiya Fatima Muhammad da ƴan uwana yayina da ƙannina Yaya Ahmad Yaya Muhammad da Khadija da fatan kun yi sallah lafiya da ƙawayena Lantana Lami da Baraka da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya da ƙarshe ina yi muku barka da sallah ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da masu sauraron mu da ma al'ummar musulmai baki ɗaya assalamu alaikum
Thank you.
ya manta wannan shiri ne na gaishe-gaishen sallah daga fadin duniya kuma da fatan kuna jin dadin wannan shiri.
Assalamu alaikum, sunana Ibrahim Idris, mazauni kasar Angola. Ina mika sakon barka da sallah wa iyayena Alhaji Sani Idris da Hajiya Khadija Idris da kuma ƴan uwana yayuna da kannena Sadiq Ismail Fatima da Rashida, kuma ina muku fatan barka da sallah da kuma abokaina Habib Abubakar da kuma sarki, kuma ina ta ku murnan barka da sallah da kuma budurwata Ummi, kuma ina ta ki murnan barka da sallah da kuma makwabcina Malam Audu mai jarar radio, kai ma ina maka fatan barka da sallah. Daga ƙarshe ina muku barka da sallah masu sauraron mu da ma al'ummar musulmi baki daya. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum, sunana Abdul Halim Muhammad Chinadi, mazaunin kasar Jordan. Ina mika sakon barka da sallah wa iyayena Senator Muhammad Muhammad da mamana Hajiya Aisha Muhammad da ƴan uwana Farhan, Nabiha, Kubra, Alfred da Sudais, da fatan kun yi sallah cikin koshin lafiya, da abokaina Nuruddin, Hamstix da Ayman, kuma ina muku fatan barka da sallah, da kuma makwabtana Asad mai canjin dollar da kuma Faisal Real Estate, da kuma bestina ban manta da ke ba Ilham Sarki, kuma ina cewa ku murnan barka da sallah. Allah ya sa an yi sallah a sa'a, Allah ya maimaita mana cikin koshin lafiya da kwanciyar hankali, amin. Ina so na yi amfani da wannan dama na yi wa kasar mu addu'a wato Nigeria. Allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali da kuma saukin rayuwa, amin ya Allah. Daga ƙarshe ina yi muku fatan barka da sallah ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da masu sauraron mu da ma al'ummar musulmi baki ɗaya, da miƙa godiya ta musamman ga ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka bisa ƙoƙari da hidima da suke yi a koyaushe. Assalamu alaikum.
Zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC.
Assalamu alaikum, barkamu da sallah, barkamu da isa
ni ce Hajiya Ramatul International daga nan London da ke yi ma ma'aikatan VOA Voice of America Hausa section na yi ma ma'aikatan duka barka da sallah da kuma masu sauraron mu duka na muku barka da sallah Allah mamaita muna musamman babban yayana Alhaji Ali Baba Wazirin Sarkin Amen of America ina maka barka da sallah da kuma yayana Alhaji Gado daga nan UK ina maka barka da sallah gimbiyan mata da fatan an sharuwa lafiya ya kafefe AEB ina maka barka da sallah Sheleka Nigeria Inyiwa Baba na Honorable Hamidu Sidi Ali da maji dadin sharifai Alhaji Danjuma ina muku barka da sallah da fatan an sharuwa lafiya Sheleka Ghana Inyiwa magajiya Hausawa Hajiyawa mai zango barka da sallah da kuma yayana Hajiya Mami daga Madina da fatan an sharuwa lafiya da kuma yayana Hajiyawa Bodiya daga Kumasi da fatan dai dukan mu dai mun sharuwa lami lafiya Allah mamaita muna Allah kai mu badin badada da kai da kanka babu makeri the voice of America da kai shi muna maka barka da sallah da magajiyar nufawa Hajiya Jara na yi mai kowa da kowa musulman duniya gabaki daya na muku barka da sallah Allah mu mata muna
daga almahatan mu kana
sauraro da haka ne muka kawo karshen shirin gaisuwar sallah daga fadin duniya baba yakubu makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku muna yi ma dukkan musulmin duniya barka da sallah Allah kai mu na badin badada wassalam
gai da baba Allah nuna mana tabbadin badin badin badada Allah kuma ya sa a kammala bukukuwan sallah lafiya shirin namu kenan a yau sai ku kasance tare da mu gobe da safe idan Allah ubangiji ya nuna mana da karfe 6 agogon Najeriya ne da kamar da caji karfe 5 agogon Ghana lokacin da abokan aikin mu za su shigo da wani sabon shirin kafin nan za ku iya garzayawa dukan shafukan mu na sada zumunta da suka hada da Facebook da Twitter domin ci gaba da sada zumunci ko kuma ku aiko da sakonni ta hanyar email a sashen hausa@voanews.com kuna kuma iya sake sauraron shirin baki ɗansa a shafin mu na internet voahausa.com yanzu a madadin Hawwa Sharif da ta karanto labarai da Julie Gresham da ta hada shirin da ba da umarni alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa a cigaba da bukukuwan sallah lami lafiya da alheri.